إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه بايعك أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna 13 ga wata na Zulqa'ada shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace wa 26 watan 7 miladiya ta 2018 kenan insha Allah wannan zai zama to darasi na 32 a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafa shehu malami Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala a sati da ya gabata mun ga inda malam ya kawo dalilai wanda suke tabbatar da cewa wajibcin karanta suratul fatiha a kowace raka'a ko inna malai kulla babu yake cewa wujubu qira'ati al-fatihati fi kulli raka'a wajibcin karanta alhamdu a kowace raka'a dalilin da yasa malam ya kawo wannan magana saboda akwai wasu daga cikin malamai suna ga cewa a lokacin da ka karanta fatiha so daya a cikin sallah misali mai raka'a hudu ko mai raka'a biyu ko mai raka'a uku in ka karanta fatiha a raka'a daya to shi kenan ya wadatar a daidai lokacin da malam ya kawo dalili da suke nuni akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umurci Khallad dan Rafi'u akan ya karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karantar da shi yanda ake karanta yanda ake sallah sai yake ce mushi sum maf'al zalika fi kulli raka'atin sannan ka aikata haka a cikin kowace raka'a malai yace a dalilin haka sai aka fahimci cewa kenan ana karanta alhamdu a cikin kowace raka'a kuma haka aikin magabata yazo da sauran bayanai da malam yayi wanda sun rage sun gabata a satin da ya wuce yau zamu tashi at-tashahhudul awwal at-tashahhudul awwalu bima'ana at-tashahhud ko kuma kace at-tahiyya at-tahiyatu lillahi har zuwa karshe to akwai na farko kuma akwai na biyu la sai ma a cikin sallar da take da raka'a guda nawa hudu ko kuma sallar da take da raka'a guda uku to anan malam ya hassashe shi da cewa at-tashahhudul awwal bima'ana magana akan yin tahiyya na farko yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma yaya umurci mutane akan su yi me ya kamata su karanta wani irin zama ya kamata su yi yaya kamata su kada yatsan su da sauran bayanai wanda malam ya tattara su gaba ɗaya ƙarƙashin wannan at-tashahhudul awwal yanzu abu na farko malam yake cewa jilsatut tashahhud jilsatu at-tashahhud yaya kamata kai zaman tahiyya na farko sai ce sun makara sallallahu alaihi wasallama yajlisu litashahhudi ba'da al-faraghi min ar-rak'ati ath-thaniya sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yajlisu litashahhudi ya kasance yana zama dan karanta tahiyya ba'da al-faraghi min ar-rak'ati ath-thaniya bayan ya kare ya kammala raka'a ta biyu kenan daga sujada na biyu ya taso kenan raka'a ta biyu sai ya zauna wannan zaman kuma yana yin shi dan ya karanta tahiyya sai yace fa idza kanat as-salatu raka'atayn kas-subhi idan zaman to sallah ce mai raka'a guda biyu kamar sallar wace kamar sallar asuba sai yace jalasa muftarishan sai yayi zaman al-iftirash zaman al-iftirash shine ka shunhuda kafarka ta hagun ka zauna a saman ta kafarka ta dama kuma sai kai mi sai ka kafata amma ya tsotsin ka kallon kwasa su su suskanci al-qibla kenan ba kafata zaka haka ba ta tsaya a saman yatsotsi a yatsun nan kwasa su zaka yi su su kalli ina su kalli gaba su gurgurdo inda zaka iya kuma irin waɗannan ayyuka tabbaka su a haruko iya da wahala kwarai tunda nan da ɗan kwanaki wani ke cewa shi fa yayi akan zaman nan la sai ma zama da ake na ƙarshe wanda zaka tattare kafuwan ka gaba daya ka sanya ta hagun din can ciki ka kafa ta dama ai so kai sai ka zauna a saman ƙasa yace yayi idan yayi kuma zahi yake ji nace haka zaka daure har lokacin da zaka saba daga ka saba kuma shikenan abin sai zaman to jiki ba za ka yi ba saboda kana jin zahi kayi shi saboda kana kokarin kwatanta sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wannan zai ba yi zuwa ga zaman to kana da cikakken lada na sallah amma sallarka tana nisa da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladan kai na karar raguwa la siyama idan zamanto wani rukuni daga cikin rukunai ka bari sallar ma tana iya zamantowa babu ita to shine mallan yake cewa yajlisu muftalishan manzo Allah yana yi iftirash kina iftirash ka shunhu da kahwa ka tahagum sai ka zauna a samanta kahwa ka ta dama kuma sai ka kahwa ta amma kallon wasa ya tsotsin ka gurgurun hali su huskanci al-qibla mallan yace kama kana yajlisu baina sajadataini kamar yadda dama an karanta maka irin wannan zama lokacin da aka maka magana tsakanin zama tsakanin sujada guda biyu in yi sujada farko in ya taso kalan zama nawa yake yi kalan zama biyu yake yi wani lokaci yayi iftirash wani lokaci kuma yayi al-iqa'u wanda aka halatta yi kenan shine ya shuhu da kawashi tagum ya zauna a samanta ya kawata dama wani lokaci kuma sai ya kafa kafafuwan nashi guda biyu gaba daya sai ya kafa su a ƙasa amma ya lankwasa ya tsotse shi su huskanci al-qibla sai ya zauna a saman diddigen kafan shi to irin wannan guda biyu su manzo Allah yake tsakanin su jada guda biyu kamar da bayani ya riga ya gabata to shine anan mallan yake maka ambata maka abin da ya wuce a baya sai ya ce kamar dai irin wannan zaman da ka sani yana yi a tsakanin su jada guda biyu to shi yake yi a sallah idan ta zamanto sallah ce mai raka'a guda biyu مالك تشاوكانا وكذلك كما كمر هكا يجلس في التشهد الاول ينا زما ا cikin yin tahiyya zaman tahiyya na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama min as-sulasiyyah aw ar-ruba'iyyah game da sallar da take da raka'a guda uku ko kuma sallar da take da raka'a guda nawa guda hudu kenan kamar misalin sallar magriba a mai raka'a uku misalin sallar asuba'a sallar isha'i da sallar azhar da sallar al-asr a raka'a sallar suke da raka'a guda hudu to su kuma yayike zama idan yazo tahiyya ta fari tunda yanzu mallan ya kare maka magana akan sallar ina sallar asubahi go yanzu sai sallar magriba mai raka uku ta da zaman tahiyya ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan zama sannan kuma sallar da suka yi ittihadi a wajen adadin yawan raka'o'i sallar zuhur la'asr isha'i su kuma a tahiyyan farko ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake zama shine mallan yake cewa wa amara bidhalika kuma haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ga almusi a salatihi wannan mutumin da ke muna na sallar shi fa qala lahu umurnin da manzo Allah ya mushi yake ce mushi fa idza jalasta fi wasti salati idan ka zauna a tsakiyar sallah kenan mana zaman tahiyya na fari yaya kamata kai manzo Allah ce fa idza jalasta fi wasti salat manzo Allah ce fatma in ka nutsu kenan ba wani abu ne na gaugawa a in ka zo wannan zaman ka nutsu kuma banda haka nan manzo Allah yake cewa waftarish fakhzika ko fakhzaka duka ko wani daga cikin biyu kana iya karanta shi khawl inna ko ka mata sukun ko ka mata kasra fakhzaka ko kuma ka ce fakhizaka ko wani daga cikin biyu kana iya karanta shi haka nan sai manzo Allah ya ce ka shunhuda fakhzikal yusra ka shunhuda cinyarka ta ina al yusra tahagum kenan ka shunhuda ta ka ajita kasa in manzo Allah yake cewa summa tashahhad sannan sai ka karanta tahiyya kenan anan abun da yake zakai anan shine iftirash zaman da zakai a wannan wuri zakai zama na al iftirash kenan zaka shunhuda kahwa ka tahagum ka zauna a samanta kahwa ka ta dama kuma sai ka kahwa ta kenan shine zaman da ake zaman tahiyya a sallar da take da raka'a guda nawa guda hudu ko kuma guda uku a zaman tahiyya na fari مزلا يكي تشيوا ومالك تشوا وقال ابو هريره رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كاقعاء الكلب يتي ابو هريره الله قال الرا غريشي عبد الرحمن بن الصخر الدوسي وندي مسلم تشكره تنوا وندي مسلم تشكره تنوا ابو هريره يا مسلم تشكره تا 7 كو ككيرات ده سنه عام خيبر شكره خيبر a lokacin Abu Huraira ya musulunta tsakanin musulunta shi da mutuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara nawa shekara 3 jayyid to shi Abu Huraira yake cewa wa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam yace bada daina ya hana ni idan ka ce khalili al-khulla ita ce kololuwar su dama an karantar da mu cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma da zaman to Allah da manzon shi su kahi so sama da kowa sama da komi to al-khulla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar duk wani mutum mai imani wajibi ne matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin me matsayin al-khulla al-khulla bi ma'ana tsantsar so ya zamanto idan aka ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu zance kuma sauraron maganar wani mutum da'u kullu qawlin inda qawli Muhammad ku bar duk wata magana mai magana a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana to khalili wannan khulla kenan wanda kuma wajibi ne dukkan wani mutum mai imani ya zamanto a cikin zuciyar shaka ne kuma abin da zai ƙara tarjuma maka haka ka karanta tarihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da manzon Allah ya yi magana to an kare innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu madha sami'na wa ata'na innama kana qaulul mu'minina ya kasance fadar masu imani in aka kira su zuwa ga Allah da manzo sai su ce mun ji mun bi to wannan ita ce khulla amma bayan za a fahimci khulla kace lalle Allah da manzon shi sune farko a cikin zuciyarka amma kuma ga umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barkatai daga ka take su baka aiki da su da sunan kana tsoron wani ko kuma da sunan kana tsoron su wani kenan hakika aikin ka yana tarjuma cewa wannan matsayin na khulla babu shi a cikin zuciyarka ana ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kana cewa wani ya ce babu matsayin khulla a cikin zuciyarka ta'asul ilaha wa anta tazharu hubbahu aw anta taz'amu hubbahu hadha la'amri fil fi'ali badi'u yake cewa kana raya son ubangiji amma kuma a cikin ayyukanka ana ga ba haka nan ba inda son ka da gaske ne lalle tabbas duk mutumin da kake so zaka mishi da'a to shi yasa ake so ya zamanto wannan matsayin na khulla a cikin zukatan masu imani game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai an same shi idan ba a same shi ba to lalle tabbas imani ba zai haƙaƙa ba kuma imani ba zai tabbata ba Umar Allah ƙara yarda a gare shi wani lokaci yake cewa ya Rasulullahi la anta ahabbun nas ilayya kai ne mafi soyuwan mutane a gare ni in banda wa mahaifana in banda nafsiyyar lati baina jambayya yace mahaifan shi yace in banda kai shi manzon Allah ya bayyana mashi a waɗannan matakin naka gaba ɗaya imanin ka bai kai ba har lokacin da Umar ya zo ya furucin cewa ya Rasulullahi kai nike so sama da kowa ala zaharil ardi sama da komai manzon Allah ke ce mashi al'ana ya Umar yanzu ne ka iso inda ake so a iso kuma yanzu ne imanin ka ya cika to kowa tambaye kan shi ni in tambaye kaina kai ka tambaye kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan matsayin a cikin zukatan mu ta gaske ala ardil waqi ko kuma kawai za'ama ce muke faɗi ne muke a baka amma a cikin aiki babu Allah ke ta a can cikin suratul arafi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa kul in kana aba'ukum daga lokacin da ya zamanto Allah ya ambato wasu abubuwa guda takwas lokacin da ya zamanto mahaifanku da diyanku da dukiyanku da faminku da kasuwancinku da kaza da kaza yace in ya zamanto waɗannan abubuwan su suka yi soyuwa a gare ku sama da Allah da manzon shi to fatarabbasu ku yi zaman jiran Allah ya sake ku fatarabbasu ku yi zaman jira hasanni Allah zai zo da wasu mutane wanda la yakhafuna fillahi lawmata la'im in dai ana maganar Allah da manzon shi to ba sa shakka ko ba su da tantama akai to amma a yau sodiya za a ce Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amma a tsakani da Allah abinda ake gani a saman kasa abin da za a gani aiki a kas sai ka sabanin haka nan ne ɗan uwa musulmi wajibi ne mu gyara yana daga cikin durba-durba da muke ciki a yau da wahalhalu da muke ciki a yau da rashin istiqrar mu ba mu nutsuwa hakikanin nutsuwa akan imaninmu da haka sai zamanto dukkan wasu wahalhalu da dukkan wani kalubale da dukkan wani bala'i a cikin rayuwa sai zama tsoro a fuskantu mu mun ce mun imani amma kuma aikin da muke aikata wani aiki yana ma warware imani to anan Abu Hurairah Allah ya kare ra'a gare shi yake cewa nahani khalili bada daina ya haleni kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an iqa'a ya haleni akai in yi zama na iqa'a ka iqa'il kalbi kamar yanda kare yake gurfane mazalla ya hale shi akan yayi guruhani kamar yadda kare yake guruhani ya kare yake yi anan malamai sun yi bayani akan cewa mutun ya ware kafafuwan shi guda biyu gaba daya ta da mata ya can ta gumta ya can sai ka zauna a saman kasa irin wannan zaman ba a yi shi a cikin sallah to mazalla yayi hani akan irin wannan sai yake cewa wa fi akh wa fi hadithin akhar a wani hadisi kuma daban yake cewa kana yanha an uqbati shaytan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan irin zama na shaytan bi mana gurbane irin na shaytan sai ce wa kana idza qa'ada fi tashahhudi ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna zama na tahiyya yanzu hannayen shi zai maka bayani ya yake musu sai ce wada'a kaffahu al-yumna ala fakhdhihi fakhdhihi idan ya zauna yana dora hannun shi na dama akan cinyar shi ala fakhdhihi yana dora hannun shi na dama akan cinyar shi wa fi riwayatin aw ta riwaya rukbatihi yana dora tafin hannun shi akan guyuwar shi kenan ko ka dora a saman cinyar ka ko ka dora a saman guyuwan ka na kafa kenan duka daya ko wani daya daga cikin biyun nan kai yayi saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta malike cewa wa fi riwayatin rukbatihi al-yumna kenan yana dora tafin hannun shi a saman guyuwar shi ta dama guyuwar shi ta kafa sai yake cewa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhdhihi kuma ya dora hannun shi na hagun kuma a saman cinyar shi kenan na dama na hagun a saman na hagun haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dora hannayen shi wani lokaci a saman cinya wani lokaci kuma a saman guyuwar kafa malike cewa wa fi riwayatin aw ta riwaya kuma wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhdhihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra sai dora a saman tafin shi na hagu mai dora saman kafar shi ta cinya shi ta hagu ko kuma saman guyuwar shi na kafa na hagu sai ce basitaha alaihi yana mai shimfida tahin hannun shi a saman cinyar nan tashi kenan tahin hannun ka sai ka shimfida a saman ina a saman cinyar ka na hagu a saman kafa hagu na dama a saman kafar dama kenan haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi a lokacin da yazo zama na tahiyya na harko sai yake ta basitaha alaiha wa kana sallallahu alaihi wasallama yad'u hadda mirfaqihi al-yumna ala fakhdhihi al-yumna to kuma anan bayan ka dauko ta hannunka na dama ka dora saman cinyarka ko kuma ka dora saman guyuwarka an gane to shi yanzu nan wannan tsintsiyar taka ta hannu ya yake mata ta kasance har ita sai da sahabbai suka nakalto mana ga yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake shi ne ke cewa shi kuma a ƙarshen guyuwar shi na hannu shine wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u hadda mirfaqihi yana ajje ƙarshen guyuwar shi ta hannu al-ayman ta dama ala fakhdhihi al-yumna akan kafar shi ta ina akan kafar shi ta dama mana a saman cinyar shi ta dama kenan nan inka zai taba cinyarka a lokacin da ka zo ka zauna ka shimfida hannunka haka ko a saman guyuwa ko kuma a saman cinya haka kenan nan ɗinka zai zamanto yana ajje a saman cinyarka haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ina fata an gane aiwa sai ya ce wana ha rajulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wani mutum ya hana wani mutum wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salati wani mutum da ya zauna sai ya dauko hannun shi haka sai ya ajje baya yaji kamar irin zaman jingina sai jingina yake shingida a saman hannun shi na dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hane shi afwan hannun shi na hagu sai manzo Allah ya hane shi akan cewa irin wannan zama ba a yi shi a cikin sallah wana ha rajulan wa huwa jalis mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salati fa qala sai manzo Allah yake cewa innaha salatul yahudi irin wannan sallah sallah yahuda ce take haka a cikin musulunci ba haka malaka wa fi lafzin aw wani lafzi na daban manzo Allah yake cewa la tajlis hakaza shi wannan mutumin da ya dogara da hannun shi na hagu yake shingida saman shi manzo Allah yake ce mishi kar ka zauna haka la tajlis hakaza innama hiya jilsatul ladina yu'azzabun wannan zaman irin mutanen da ake yi wa azaba ne kar ka irin wannan zaman to yanzu anan wannan zaman tunda zama ne na mutanen da ake ma azaba miye hukuncin irin wannan zaman kuma a wajen sallah to malamai sun yi bayanin cewa akwai wanda suke ga cewa baya halatta ko a wajen sallah kai irin wannan zama tunda zama ne irin mutanen da ake azabtarwa a daidai lokacin da wasu mutane wasu malamai suke cewa babu wani dalili da malamai suka kawo akan haramcin irin wannan zama a wajen sallah don haka tunda musulunci bai haramta ba a bar abun haka nan manzon Allah ya ce cewa kar ka zauna haka saboda zama ne na mutanen da ake azabtarwa wa fi hadisin akhar a wani hadisi daban dai akan shi wannan zama manzon Allah ya ce hiya i'adatu i'adatul maghdubi alaihim zama ne na irin mutanen da Allah yayi fushi a gare su suwaye al-yahud ne ko an-nasara ne al-yahud yahudawa wannan zama irin zama ne na yahuda da aka mutun kare shi a cikin sallah ba a yi shi to kenan yana yi waye bayu har zuwa wajen sallah kamar da wasu malami suka ambata wasu suna ga a haramcin ya tsaya ne ya takaito akan cikin sallah kawai aka mutu daga wajen sallah kana da ikon kai shi an gane zaman ku kamar ka zauna yawwa sai ka dan aje hannunka baya ka dogara akan shi to wannan shine magana akan jilsatut tashahhud na'am to anan ɗaya dai ambata tunda cha ya aje hannun shi na hagu kenan ɗaya ambata wannan kenan zaman tahiyya na harku ga yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan yana zama a saman kafar shi ta hagu kafar shi ta dama kuma sai ya kafa ta a daidai lokacin da zai lankwasa yatsotsin shi na kafar dama ya huskantar da su al-qibla gaba ta ga malaika cewa tahriku al-isba'i fi at-tashahhudi tahriku al-isba'i fi at-tashahhud kada dan yatsanka a cikin karanta tahiyya ya kamata ka kada shi kuma ya tsutsun naka guda biyu da gaba ɗaya zaka kada ko kuma ɗaya ne zaka kada kuma shi a karan kanshi tafin hannun naka lokacin da zaka dunkule shi wajen kada wannan yatsan ya kamata ka dunkule shi to shine malaka yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yabsutu kaffahu al-yusra yana shufuda tafin hannun shi na hagu sai yace ala rukbatihi al-yusra a saman guyuwar shi ko a saman guyuwar shi ta ina ta hagu a daidai lokacin da ko saman cinya ko saman guyuwa duka me duka yayi sai yake cewa wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna amma su kuma yatsotsin hannun shi na dama sai yaqbidu sai ya rike su kenan ba shufuda sai yake ba a lokacin da yazo me a lokacin da yazo tahiyya sai ya ce kullaha gaba ɗaya su sai ya rike su sai ya ce wayushiru kenan rike ba mu doke shi haka yanzu ya rike tafin hannayen shi ya rike ya tsotsin shi gaba ɗaya ko abu na gaba sai ya ce wayushiru bi isba'ihi allati talil ibhama ila qibla sai ya rika nuni sai ya ce wa bi isba'ihi da dan yatsan shi allati talil ibhama dan yatsan da yake bin ibhama aka ce ibhama a cikin yatsunka ita ce wannan babbar yatsa ita ce ibhama ita wannan sai ta zamanto sababa manuniya ko duk ana kashe da wannan da ake wannan kuma ta zamanto alwusta ta tsakiya wannan kuma khinsir wannan kuma binsir to al'anan mazalla sallallahu alaihi wasallam an yi dunkule su gaba daya sai ce wa yushiru bi isba'ihi allati talil ibhama il qibla kenan da wata yatsa ce manuniya kenan da manuniya sai ya fuskantar da ita zuwa al-qibla sai ya ce wayarmi bi basarihi ilaiha kuma ganin shi ka tukam sai ya doka sai ya dora sama wannan dan yatsa kenan zubabu zancan kallon inda zaka yi sujada ko a saman wannan dan yatsan naka nan ganin ka zai zo gaba daya kenan in ka zo zaman tahiyya wanda bayan ka cimri yatsan ka gaba daya an yi so ita wannan yatsa da manuniya sai zaman to kana kallanta shine ce wayarmi bi basarihi ilaiha sai ce wa kana idza ashara bi isba'ihi wada'a ibhamahu yake cewa ala isba'ihi alwusta to mutuba sai ce wa kana idza ashara bi isba'ihi sai zama to idan yayi nuni da wannan dan yatsan nashi wannan dan yatsa ake nuni anan manuniya tunda ga tana ita ce aka huskantar da ita al-qibla to su kuma sauran yatsun me shi anan su sai ke cewa idan yayi haka sai ce wada'a ibhamahu sai ya dauki wannan ibhama ita wannan babbar yatsa eh dauke ta ina yake dora ta isba'ahu yake cewa alwusta ibhamahu ala isba'ihi alwusta sai ya dora ta saman wannan yatsa nashi na tsakiya wannan ita ce yatsa tsakiya ko tana dunkule sai dauko wannan babban yatsa sai ya dora a sama sai haka kenan shine yake cewa wa kana idza ashara bi isba'ihi as-sababa kenan wada'a ibhamahu sai ya dauko babbar yatsa shi sai ya dora aina yake cewa ala isba'ihi al-wusta as-yatsa shi ta tsakiya sai ya dora ta haka kenan sai ya dora saman cinyar shi an yi so kuma da ayyukan da za su zo a gaba malik ya ce wa yaqulu afwan wa taratan wani lokaci kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita wannan al-ibhamar babba ya tsamme yake mata ba dora ta ba yake a sama al-wusta akwai wani abu na daban da yake mata me yake mata sai malik ya ce wa taratan yuhalliqu bihima halqatan aw hilqatan ita wannan yatsar da ita wannan bihima kenan su biyu alifin islam kenan da ya kashi ta tsakiya da ita wannan babbar yatsar yanzu wannan babbar yatsar ya dauke ta ba saman nan zai dora ta ba a darron yake yi tsakanin ita wannan kenan sai ya dora ta haka sai zama to kamar yayi wani abu wanda yake kamar ron kenan ita kuma wannan yatsar tana a matsayin manuniya to shine yake cewa kana yuhalliqu biha hilqatan wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha kuma kasance yana daga wannan yatsar nashi yana daga ta kenan ma'ana yana nuni da ita yana kada ta sai yake cewa yad'u biha yana addu'a da ita at-tahiyatu lillahi assalamu alaykum haka yana kada take ne yana karantawa sai yace wa yaqulu sai manzala yake magana akan ita wannan yatsar as-sababa manuniya kenan karkare ni al'amarin ta kaga cewa ai ba wani abu bane ba a manzala yace lahiya ashaddu ala ash-shaytani yake cewa min al-hadid wannan yatsar wannan manuniyar da kake kadawa tahi bala'i akan shaydan sama da ya zaman to karhe ne ake mai wani azaba ko ake mai nau'i na musgunawa da shi ita wannan area ta taka tana wahaltar da shaydan kwarai sai yake cewa ya'ni abinda ake nihi da wace yatsa sai yace as-sababa ya tsama nuniya kenan wanda kake kada wannan malai ce wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'd ya kasance sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'd bi ma'ana yusahhihu ba'dhum ba'dan fi sha'ni madha fi sha'ni tahrik as-sababa ya kasance sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna gyara wa junansu bi ma'ana suna magana tsakanin junansu wannan yama wannan magana wani ya nan kana sallah bakka kana dan ya tsaka kenan al'amarin ta mai girma ne to wannan shine abinda malamai suka kawo akan abinda hadisan da suka zo akan magana akan dan yatsa kuma da inda ake kada shi magana ta gaba malai ke cewa ya'ni al-isharatu bil usba'i fi du'a bi ma'ana nuni da dan yatsan nan manuniya a lokacin da kake addu'a kenan ka rika kada ta wannan sahabbai suna tunawa junansu misali ma ga isma kai sallah mun kare naga baka huddo dan yatsan ka ba kana kada shi sai maka fadakarwa akan cewa wani abun nan iya da muhimmanci saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to sahabbai haka suke karantar da junansu in kaga nayi in kaga ban yi ba ka fadakar da ni in naga baka yi ba ka fadakar da kai sai malai yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'al zalika fi tashahhudaini jami'an mazalla yana aikata wannan aikin da aka karantar da kaina motsa yatsa da cibire hannu da dora yatsa babba a saman ta tsakiya ko kuma a hada su gaba ɗaya a su yi matsayin kamar ron wannan mazalla yana aikatawa a cikin zama na farko da zama na ƙarshe imana kenan zaman tahiya na tsakiya da zaman tahiya na ƙarshe duka mazalla yana irin wannan aikin shine cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalika fi tashahhudaini jami'an kina cikin tashahhud na al-awwal wa thani dika manzo Allah ya aika ta haka to yanzu magana ta karshe akan motsa dan yatsa dai ake yi ko kuma guda biyu gaba daya ake yi malai yace wara'a rajulan yad'u bi usbu'aihi fa qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga wani mutum ko wanda ko an za a gani ko wani an zo zaman tahiya sai ya kafa su guda biyu gaba daya rika haka sai manzo Allah ya ga wani yana haka lokacin da ya kare sallah ko kuma lokacin yana cikin sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai manzo Allah ya ce mishi ahid kadayanta saboda ita wannan an kira ta da sunan at-tashahhud ko wannan zaman da abin da ake karantawa saboda dayanta Allah subhanahu wataala to wannan ya tsara ta tsaya haka take kaduwa tana nuni akan dayancin Allah subhanahu wataala kenan in kai guda biyu kai me aiwa kai abin da ba shi ba kai kuskure kenan shine mazalla yake ce mishi ahid kadayanta wa ashara bis sababa ya mishi nuni da manuniya kenan kai nuni da wannan daya ta dama ta wadatar kenan ta gumba sai ka aiki da ita ba da ke nan ba a zaman tahiyya ko na harko ko na biyu ka rada kada tsakanin ya tsuntsunta guda biyu gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka kamar da wannan hadisi ya gabata to magana ta gaba malik ya ce wujubu tashahhud al-awwal wal mashru' wa mashru'iyyatu ad-du'a fihi wajibcin karanta ko kuma wajibcin yin tahiyya ta harko sai ya ce kuma wa mashru'iyyatu ad-du'a fihi kuma haka babu laihi an shar'anta zaka iya yin addu'a a cikin tahiyya ta harko to me yasa anan malam ya kawo wujubu saboda daga cikin malamai akwai suke cewa a zaman tahiyya na harko ba dole bane ba a cikin as-salatu ar-ruba'iyya wa salatu sulasiyya sallar da ake mata raka'a guda uku da wanda ake mata raka'a guda hudu suka ce dan ba kai zaman tahiyya na harko ba ba komai bane ba malam ya ce a wajibi ne wannan zaman to daga kullu babin za ka gane malam shi ina ya karkata ko yanzu kawo abin da zai kawo maka a cikin babin dalilan shi wanda ta sa shi yace wujubu at-tashahhud al-awwal wajibcin yin tahiyya na harko kenan wajibi ne malam ne dalilin ka akan haka zai kawo dalili abu na biyu gaba ta biyu a cikin shi wannan babi da malam ya bude sai yace wa mashru'iyyatu ad-du'a fihi haka kuma da shar'anta yin addu'a a cikin tahiyya ta harko kenan kar a ce in aka karanta tahiyya kade shikenan ko aka karanta tahiyya da salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan a wajibcin an shar'anta ba wajibi ba an shar'anta bi ma'ana jaiz ne ba laihi zaka iya yin addu'a wace irin addu'a zaka yi in ma ta zaman to du'a wa ibada ko kuma ta zaman to du'a wa mas'ala kana da buƙatu na rayuwa a wannan zaman tahiyya na farkon nan bayan ka karanta abubuwan da ya kamata a karanta na tahiyya da sauransu zaka iya roƙon Allah ya ubangiji abu kaza da ya tushe ya Allah kamu ka kamu warwara babu laihi to kaga daga nan zaka fahimci cewa ashe irin addu'o'in da so da yawa wani lokaci in muka kare sallah liman ya juyo ya ce a mutane ku karanta kaza ku karanta kaza ku karanta kaza ayi addu'a ga kaza ayi addu'a ga kaza a wancan wuraren ne ake yin su haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar dalili kuma zai zo anan gaba to amma sai zaman to sallar da irin wannan wuraren sai mu yi su shafshaf mu kare inda ya kamata mu bujuro bukatunmu ga Allah subhanahu wa ta'ala sai zaman to ba a bamu damar da za mu yi wannan abin ba kuma karshe sai a dauke mu a kawo mu karshe an salamta sallah sai a ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wanda kuma shi a haƙiƙanin al'amari ba magana musgunawa wani ba ko kuma bata ma wani rai babu wani dalili wanda yake nuni akan haka akan manzon Allah yayi ko kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi babu addu'an nan anan zaka yi ta a irin wannan wurare da irin cikin sujada ko manzon Allah ya ce ku roki Allah a cikin sujada ku ko da kaimi kuna da garantin Allah zai amsa muku garanti fa qamilun an yustajaba lakum amma sai zaman to sujada baka samu damar maimaita du'a'ul ibada ba na subhana rabbiyal a'la wata kila da kake bukata hallo sai ga aldago ba kallacin ma kai addu'a kuma sai zaman to wannan wuraren gaba ɗaya sai a bar su sai a komo ƙarshe yan uwa musulmi wajibi ne lokacin da kace zaka bauta wa Allah duk wani abu da yake na san rai ka hudda shi me dalili me dalili aiki kaza da nake aikata me dalili ka bude harkon ahalari me yake cewa harkon abin da ya wajaba akan mutumin da aka dora wa ta kalifanci aka dora mishi yin sallah da azumi da zakka da kaza da kaza da kaza da kaza me ya kamata ya fara yi malaci tasyiu imani ka inganta imaninka inganta imani baya yiwa dole sai da karatu yace sa'annan ka san shari'a so ma'rifatu madha na farko ya san ubangijin shi abu na biyu ya san abin da yake wajibi akan shi na shari'a na hukunci hukunci yace ka hakami salati wa zakati wa kaza wa kaza wa kaza kamar hukunci hukuncin sallah da azumi da zakka da kaza kenan wajibi ne sai ka sani sanin nan kuma ake sani karatu go kenan wajibi ne mutum ya karanta kar ka bar abin da yake mafi tsadan al'amari a cikin rayuwarka ka bar shi haka nan ka razube ya zama to duniyar ka ta hi kima sama da addinin ka zaka yi kokari ka hwadi ka tashi in ma ina ne zaka tahi in ma wani irin chakwaki yace a cikin rayuwa zaka shiga duk daga cewa ka samu duniya amma ba zaka iya shiganta ba dan ka fahimci addinin ka sai ka ce a muku haka maka ana kai kuma haka zamu shine malamai suka ce babu rago a cikin al'umma kamar mutumin da wani miye dalilin ka da kake aikata kaza ya ce haka naga anan karshen rago a cikin rayuwa kenan dauki al'amarin addini shi mafi tsadan al'amari a cikin rayuwar shi gaba daya ya jingina shi zuwa ga wasu in sun yi daidai in su ba su yi daidai ba kamar da makaranta a nan ku sati uku da suka wuce ta dalilanci ka bi abu idon ka arhe in suka yi imani kai imani in suka kafirce ka kafirce in suka shiga wuta kai wuta subhanallah wajibi ne ka tsaya ka fada ku akan al'amarin da ya shahira yau kuma kana tashi eh gurmaya kai duk irin kokarin da zaka bada da kazar kazar da hamzari a cikin rayuwa saboda ka same ta me yasa ba za ka yi addinin ka ba saboda samun gidan da bai da karshe saboda samun alherin da babu wani alherin da ya kai shi kaf ba za ka yi wannan kokarin ba he ka bada wannan haka nan kawai ka razibi to shine malai anan yake zai baka dalili akan wajibcin ya at-tashahhud al-awwal kuma haka yi baka dalili akan babu laihi zaka iya yin addu'o'i na bukatan ka na rayuwa a cikin zaman tahiyya na farko shine malai yake cewa summa kana sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi kulli rak'atayn at-tahiyya bazalla yana karanta at-tahiyya a cikin kowane raka'a guda biyu duk in yi raka'a biyu sai karanta at-tahiyya duk in yi raka'a biyu sai karanta ne at-tahiyya wannan dalili ne akan wajibcin haka malaika ta wa kana awwalu ma yatakallamu bihi inda al-qi'da sai zaman to farkon abinda manzon Allah yake fara fadi daga lokacin da yazo ya zauna zaman tahiyya me yake fara karantawa sai ya ce at-tahiyatu lillah su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara karantawa in dai raka'a yayi raka'a biyu ya kuma ya zauna sai fara tahiyya wannan shi ma dalili ne akan wajibcin ta malai ce wa kana idza nasiyaha fir rak'atayn al-ulayayn ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ya mance karanta at-tahiyya a cikin raka'o'i guda biyu na farko misali sallar isha'i an yi raka'a biyu yake azamna ayi tahiyya sai da manya meki to anan kuma akwai dama guda biyu liman ya meke amma bai gama tsayuwa cak ba sai lokaci subhanallahi sai dai na iko muwa zamna ya muku tahiyya farko amma lokacin da ya tsaya tankarkar to ba ku wannan sai dawo sai kuma ku bi shi an yi sura karshe sai a ma sallafa ci sai sujjada tarab kanwa to anan mazallaki malaki ta wa kana ya kasance idza nasiha idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya manta a zaman tahiyya fir rak'atayn al-ulayayn a raka'o'i guda biyu na farko yasjudu lis-sahw kenan ya meke ya sai ta uku bai tahiyya ba to a dalilin haka sai ya zo yayi sujjada ta rabbanuwa sai yayi sujudu sahw ya rage mi ya rage tahiyya ko a saman mazhaba da fahimta ta malikawa a lokacin mi zai kabli sai sujjada guda biyu bayan misali ya cika sallah ya kare kaf ya karanta at-tahiyya ya karanta salatu annabi ya yi ta'awuzi da abubuwan nan guda hudu ya roki abin da zai roka gaba daya ya kare ya zo gabar da zai ce assalamu alaikum sai ki ce assalamu alaikum sai mi sai sujada daya ya taso ya koma ta biyu ya taso yanzu yana tasowa automatically kai tsaye sai sallama ba a bukatar kuma ya koma ya saki at-tahiyya ya saki kaza saki kaza wanda duka bayanai zai zo insha Allah nan gaba to shine malaka cewa ya kasance manzalla in ya mance a dalilin mance wannan zaman na farko har take sa shi yayi sujuda ta sahau kenan alama ce akan cewa yin zaman farko wajibi ne kamar yadda malamai suka bayani malaka cewa yasjudu lis-sahau sai sujuda na sahau wa kana ya'muru biha yana umurni ma da yin wannan zaman yake cewa fa yaqulu yana cewa idza qa'adtum fi kulli rak'atayn in kuka zauna a dukkan raka'a guda biyu faqulu kuce wannan fi'il amr ne ko wanda yake tare da wawul jama'a faqulu kuce umurni ne su ko malamai suna cewa al-amr yaqtadi al-wujub matakar ba a samu wata karina ba da tazo ta nuna cewa a nan da manzon Allah yace kuce inna ba ana nihin wajibi ba in babu wani dalili to ana daukar shi akan cewa wajibi al-amr yaqtadi al-wujub duk inda manzon Allah yayi umurni to wannan umurnin nashi kai tsaye ana daukan umurnin a matsayin cewa wajibi ne bi ma'ana wajibi ne kenan faqulu kuce at-tahiyatu kenan ku karanta at-tahiyatu lillahi malai ce ila akhir har zuwa karshen at-tahiyya kenan wannan dalili ne na malam mai karhi akan cewa lalle zaman tahiyya na hari wajibi ne sabani yanda wasu malamai suke bayani akai sai abu na biyu yanzu ya baka amsa akan gaba ta farko ko wujubut tashahhudi al-awwal wajibcin yin tahiyya ta farko yanzu sai gaba ta biyu mashru'iyyatud du'a fihi shar'an ta yin addu'a cikin tahiyya na farko sai malai ko yake cewa wal yatahayyara ahadukum min ad-du'a a'jabahu ilayhi dayan ku ya zabi addu'ar da tahi kayatar da shi ya hade ta a cikin wannan zaman na tahiyya na farko فليدعو الله عز وجل به يروقي الله مدوكين سركي da wannan addu'a kene yroki Allah akan ya biya mishi bukatun shi ya kare shi daga dukkan wani abu wanda yake na cutarwa ne wa fi lafazin awan lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu fi kulli jilsatin ku hadi a cikin kowace zama wani irin zama yake ne zaman tahiyya ku ce attahiyatu lillahi har zuwa karshe kene kaga wannan duka dalili ne akan cewa zaman tahiyya na fari wajibi ne wa amara bihi almusi'a salatihi mazalla ya umurci khallalu dan rafi'u wannan mutumin da ya mura sallar shi malai yace aidan kuma yace kamata qaddama anifan kamar yanda ya riga ya gabata dazu kenan bayani sun riga sun gabata a baya wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tashahhuda kama yu'allimuhum surata min alquran kuma ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kadan karantar da sahabban shi yanda ake yin tahiyya kamar yadda yake karantar da su alqur'ani yana karantar da su tahiyya kamar yadda yake karantar da su me alqur'ani sai yake cewa kama yu'allimuhum surata min alqur'an kamar yadda yake karantar da su surata alqur'ani to at-tahiyya za a yi ta a bayyane ne ko kuma za a yi ta a buye sai malai ya ce was sunnatu ikhfa'uhu abinda yazo a cikin sunna ana karanta at-tahiyya a sirrance idan aka ce asirrance wa musulmi duk abin da aka ce asirrance ba ana ne ka karanta shi a cikin zuciyarka bane eh zama to a cikin zuciyarka ya zama to tunani bakinka zai rika me zai rika motsawa lefinka yana motsawa a wajen karantawa amma ba tare da kana huddo sauti ba saboda kar ka hana na kusa da kai karantawa to wannan hadisi na karshe wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kan hadisin da yake cewa sahabi yake cewa kana yu'allimuhum at-tashahhuda kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an yana karantar da su yanda ake karanta at-tahiyya kamar yanda yake karantar da su surata al-Qur'ani sai malamai suka huddo wasu fa'idodi daga cikin wannan hadisi suka ce abu na farko zamu fahimci cewa at-tashahhudul awwal fi salati sulasiyya aw ar-ruba'iyya wajibun 'ala as-sahih min qawli al-ulama magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai zaman tahiyya na farko a cikin sallah mai raka'a guda biyu da mai raka'a guda hudu tun da magana su ne ake wajibi ne a sama magana mafi rinjaye magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai sai ya ce kuma walit tashahhudi alfaz mutanawwi'a kuma ita tahiyyar nan tana da lafuzza daban-daban zamu zo mu gansu insha Allah sati mai zawa kenan akwai kaza akwai kaza akwai lafuzza da dama wanda ko malam ya kawo su gaba ɗaya ana saboda in ka ji wani ya karanta kaza kaka ce ba haka nan bane ba yana yi wari wayar da ya karanta sabanin riwaya da kai kake karanta ne haka to an samu malaka cewa ikhtalafa ulama fi mashru'iyyati salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qira'ati at-tashahhud al-awwal ala qawlayn malamai sun samu sabani bayan ka karanta a cikin zamanin na farko bayan ka karanta tahiyya dole hallo sai ka karanta salatin annabi malamai sun yi sabani a maganganu guda biyu malamai na farko sun ta akan cewa za a karanta na biyu sun ta akan cewa ba a karantawa insha Allah ta'ala sati na sama zamu zo mu ji ko su na fara da suka ce ana karanta me hujjar su su na biyu da suka ce ba a karanta me hujjar su kuma wacce ce magana mafi rinjaye karkashin bibiyar dalilai na kowanne daga cikin waɗannan maganganu guda biyu kenan insha Allah ta'ala sai mu takaita a haka yaso satin sama sai mu dora akan wannan gaba da muka tsaya sannan kuma sai mu ga kala-kala daban-daban da malam ya kawo a cikin littafi na yanda ake at-tahiyya kenan ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mu tafarkin da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan shi kuma ayyan uwa musulmi za mu fahimci cewa duk lokacin da kake karatu ko kake sauraron karatu kai mai karatun a karan kanka zaka fa'idanta kuma shi ma wanda yake sauraron a fi nafsi lokacin hallo zai fa'idanta kaga so da yawa duk lokacin da kazo ka saurari ga yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salla to zaka samu ƙari a cikin ayyukan da ada baka aikata su abin da yake wajibi a kanka kayi kokari ka gyara ko da abin zai baka wahala kayi kokari ka jure saboda sallar ka tana ka ƙara kamanceceniya da sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ƙara samun lada sallarka tana ƙara baya batta kamar sallar manzo Allah ladan kai na ƙara rigiya wata kila akan suul hazzi in ya zaman to ma kaje ka aikata wani abinda ga yanda ake ruku'i he kai shi ba inda manzo Allah yayin shi ba sallar ta ka gaba ɗaya tana iya tashi daga aiki Allah kare mu ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana daidai ya ba mu iko aiki da ita Allah madaukakin sarki ya nuna mana abinda yake ba daidai ba ya ba mu iko nisantar shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله